Hausawa kan ce matsi mai sa kalangu kara. A wani taro da ta gudanar jami'ar PDP ta Adawa Abuchi, ta yi waiwaye adan tafiya inda ta kalubanci jami'ar APC da gazawa wajen inganta rayuwar 'yan Najeriya. Alhaji Salisu Baro, tsohon kwamishinan labarai a gwamnatin da ta shuɗe a jihar Bauchi, ya yi ƙarin haske.
Wannan taro da muka kira, mun kira ne domin mu nuna wa duniya, musamman a wannan jiha da ake ta samun gutsurutsu mai yau a ce wannan gobe a ce wancan. Gwamnati ai ba ƙarya ba ce, gaskiya ce. Mu da abin da muka sani mun yi ayyuka wa jihar Bauchi, kuma yanzu duk ɗan jihar Bauchi ga nau ne, jiyau ne, kuma yana jin abin da yake faruwa. In aka barka da matsalolin rashin albashi kawai a jihar Bauchi ma ya ishe ka. Kai kawai alƙalancin abubuwan da suka faru a wancan lokaci. Na faɗi Malam Isa ya shekara 7 da wata 8 albashi ana biyansa daidai lokacin da ya kamata.
Amma abin da ake faɗi gwamnatin ku ta PDP ita ta jefa ƙasar nan cikin matsalolin da ake fuskanta a yanzu.
Ba ɗan adam da zai ce bai da matsala. In wancan matsaloli da su sa muka faɗi a zaɓe matsaloli ne, to talakawa yanzu sun gani, su da ba su da matsalan sun shigo. Abin da muke yi musu a wancan lokaci duk da matsalan namu daidai da abin da ake musu ne yau, ina ma'aikaci, ina talakan ƙasa, ina manomi, me yake ciki yanzu? Jihar Bauchin na Malam Isa yayi hanyoyi, a jihar Bauchin na Malam Isa ya asibitoci, a jihar Bauchin na Malam Isa ya airport, a jihar Bauchin na Malam Isa ya kawo asibitin koyarwa, a jihar Bauchin na Malam Isa ya gina sabon asibiti a garin Bauchi, gina waɗansu a ƙananan hukumomi da sauransu, a jihar Bauchin Malam Isa yake kawo taki kafin damina ya faɗi, a jihar Bauchin Malam Isa yake biyan albashi kafin wata ya kai 20 da wani abu, kafin tattalin arzikin duniya ma ba Najeriya ta faɗi ba, ya fara samun matsaloli. In haka ne, wani aiki ne misali wanda na faɗi mummuna wanda Malam Isa yake a jihar Bauchi, wanda shigon wannan gwamnati ta hana, ta gyara shi, ta mai da shi mai kyau? Wane ne ko mai kyau wanda Malam Isa yake wanda yanzu suka dora a kai? A gaya mana.
A mai da martani kakakin gwamnan jihar Bauchi game da labaru, Comrade Sabo Muhammad ya ce 'yan Najeriya ba za su mance da irin gallazawa da PDP ta yi musu ba. Sannan ya ci gaba da cewa,
ai 'yan Najeriya ba za su taɓa manta da jam'iyyar PDP ba, musamman sakaci da tsaro da kuma wasa da aka yi da tattalin arzikin Najeriya. In kuma ka ɗauko jihar Bauchi, mutanen jihar Bauchi su sun san abin da suke yi. Abinda yanzu gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yake ta kokari shine ya gyara irin kurakurai da rashin kishin jiha da kuma sakaci da aka yi da tattalin arzikin jihar Bauchi, yanda aka tafi aka bar wannan babban bashi wa jihar Bauchi wanda ya haura wa naira biliyan 125.
Ku kuna maganan bashi kowane lokaci, da ɗan ƙasar nan suna ta maganan wayo ne, babu ruwa, babu wuta, ba mai.
To ai baka sani ba, in banda Allah yana son Najeriya, da ni da kai yanzu ba za mu yi maganar Najeriya ba, domin duk abin da ɗan Najeriya zai samu kai, duk theory na duniya, na tattalin arziki na duniya, ya tabbatar da cewa sai an samu tsaro ne kafin wani abu ya inganta. Kuma alhamdulillahi gwamnatin APC ta inganta tsaro a ƙasar nan, kuma yanzu shugaba janar Muhammadu Buhari yana faɗi tashin inganta tattalin arziki ne. Nan gaba kaɗan 'yan Najeriya da su dara da izinin Allah, tunda yanzu an samu kasafin kuɗi a tarayya da kuma jihar Bauchi.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Wata rana ci za ya baka tausayi, kuma komi ne ya baka tausayi. Wata rana ci za ya baka tsoro, abin da yasa doka ya ce hakan nan, saura ta din na rube ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya, ko me za kai rinka yin tunani? Ko me za kai rinka yin tunani?